Gwamnatin Najeriya ta zargin cewa ƴan adawa na kulle-kullen ta da fitina a lokacin babban zaben watan gobe, musamman ma a jihohin Arewa goma da hakan ya hada da shigo da tsageru daga jamhuriyar Nijar.
Da ya kari mu in canje had arm bandit and Boko Haram insurgents have been mobilized to engage in massive attacks and other acts of violence.
Ministan labaru Lai Muhammad ya bayyana zargin da nuna ƴan adawa sun haɗa kai da ƴan Boko Haram da sauran ƴan ta'adda, inda za su ma kai hari kan wasu gwamnoni baya ga shigo da makamai daga ƙetare. Kuma ya ce gwamnatin tana da cikakkiyar hujja, ba wai ƙorafi na haka kawai take yi ba. Jam'iyyar APC a nata ɓangaren ba ta musanta wannan matsayi na sashen ta nazartarwa ba, inda ta ce aikin jami'an tsaro ne su bankaɗo masu tada zaune tsaye ko masu sanyin haka. Mataimakin shugaban jam'iyyar Sanata Lawali Shu'aibu da ke kula da jihohin Arewa ya bayyana matsayin jam'iyyar da hakan ke nuna mubaya'a ko mara baya ga matsayar gwamnati.
Duk wanda ke da kulle-kulle ai akwai abu jami'an tsaro, mu ba mu iya tashi tsaye mu je mu hana mutum tada hankali, amma in har su jami'an tsaro suka ji sai su bincika, in kuma suka zo bincikawa ba wai za su yi amfani da wai saboda mu ke rike da gwamnatin mu muka yi magana ba, a'a za su yi aikin su, su yi binciken su na gaskiya. Duk wanda aka ga tashi da hankali in ya cancanta a hukunta shi, a hukunta shi, in kuma abin da yayi za a tsawata mashi ne sai a tsawata mashi. Mu dai abin da muke so a yi zaɓe cikin kwanciyar hankali.
Bi wannan mazargin da Obasanjo ya ce ita wannan gwamnatin karta a bace ce wajen murƙushen adawa, kuna jayayya da wannan maganar kina?
To Aisha Obasanjo, lokacin Goodluck Jonathan ne ya ce game da Buhari cewa babu irin shi, babu wanda zai ceci ƙasar nan kamar Buhari ko?
To bajin gara adawa ta PDP ta yi watsi da zargin da nuna gwamnatin ta gaza cika alƙawarin murƙushe Boko Haram, da haka take fakewa da irin wannan zargi. Sakataren jam'iyyar na ƙasa Sanata Umar Tsauri ya maida martani yana mai cewa duk rage matsaro na hannun masu mulki ne.
Allah ya ji ƙasa na Abacha ya ce idan ka zartar zoma ta fara kula ta wuce kawai saboda inda biyu to gwamnatin da hannu a ciki. Wannan abun da ake aikaman wasan ya aka fara shi, amma gashi wankin hula na so ya kai gwamnatin Najeriya dare. Kamar yadda ta faɗi shi ne akwai iyawa, wanda baya iyawa in ka sa shi sun ya za a ji. To bai kamata mu yi ta maganar security ba a yanzu, don kowa na ji a jikin shi. Satin da ya wuce gwamnan Katsina ya fito kuru-kuru ya ce shi kanshi ana aika mashi. To idan gwamnati ta ina aika mashi to kuma ce da tsaro kenan. Amma ai da shi abin da ake cewa tsaro ya inganta a kafa ko ina an yi kaza an yi kaza. To yanzu da can ƙarshen tsaron a North East take. To yanzu har kai gidanka sai dai Allah ya tsare ka.
Yanzu a tuna tsohon shugaba Jonathan a littafin tarihin jagorancinsa ya ce cikin zargin da aka yi masa lokacin yana mulki akwai kirkiro Boko Haram don rage yawan jama'ar Arewa, da ya nuna da ya kamata a gabayin 'yan ta'addan tun da yanzu ba shi ke kan karagar mulki ba. Nasiru Adamu Ali, kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya.